A taron manema labaran da ya kira a Yamai jim kadan bayan kammala ziyarar da ya kai a sansanin ƴan gudun hijira na Asaga da ke a nisan kilomita 15 a gabacin Difa, mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya bayyana cewa
So we have through the experience of talking to the people who were affected, a family who had arrived from Demasak.
Mutanen da na tantauna da su a sansanin da na ziyarta sun bani labarai masu rikitarwa, misalin wasu waɗanda suka bayyana mun cewa su mazaunan Damasak ne. Haka kawai a wajejen karfe 8 na safe mayakan Boko Haram suka zo suka kokkona musu gidaje da dukkan abin da ke ciki a daidai lokacin da ƴaƴan su ke makaranta. Ba shiri suka tsallaka zuwa Niger, inda wasu mazaunan Gifa suka tallafa musu da abinci da dai sauran kayayyaki. Saboda haka Stephen O'Brien ce ya zama wajibi a tuna da al'ummomin yankin Difa a tallafin da kasashe za su ba mutanen da rikicin Boko Haram ya rutsa da su. Mutane kimanin miliyan 2 ne aka bayyana cewa rikicin Boko Haram ya shafa a yankin Difa, yayin da aka kiyasta mutane 241,000 da suka tashi daga matsugunansu na asali, waɗanda suka ƙetaro daga Najeriya da kuma waɗanda suka ƙaura daga garuruwansu na yankin Difa. Kuma fiye da kashi 80 daga cikin 100 duk yara ne ƙanana, inji Stephen O'Brien, wanne ya ci gaba da cewa
We need more money to support the humanitarian response plan. It's currently about 25% funded.
Gwamnatin Niger ta tsara wani fasalin ayyukan tunkarar wannan matsala domin tallafawa waɗannan mutane, wanda ake buƙatar miliyan 316 na dalar Amurka domin zartar da shi. Sai dai ya zuwa yanzu kashi 25 daga cikin 100 ne kawai na waɗannan kuɗaɗe suka shigo hannu. Saboda haka mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya ce zai gabatar da wannan buƙata a gaban mahalarta taron da za a gudanar a ranakun 23 da 24 ga watan nan na Mayu a birnin Istanbul na ƙasar Turkiya, don jan hankalin masu hannu da shuni su ba da gudunmuwar da za ta taimaka a shawo kan matsalolin ƴan gudun hijirar yankin Difa.
We have the World Humanitarian Summit next week.
Bayanai sun yi nuni da cewa tun a watan Janairun da ya gabata, ƴan gudun hijirar na Boko Haram da ke da sansani a yankin Difa ba sa samun cin abincin da zai kosar da su a kowace rana, inda da kyat ake cin abinci sau biyu a wuni. Saboda haka mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya ce zai jajirce domin ganin an samu sauyi a ƙarshen wannan taro na Istanbul. Stephen O'Brien zai sauka Najeriya a wannan Laraba, inda zai ziyarci ƴan gudun hijirar da ke kewayen Maiduguri a ci gaba da wannan ziyara ta ƙasashen Niger da Najeriya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.